Bayan da barayi suka sace sarkin Kenya Alhaji Isa daya da wasu mutane tara, gwamnatin jihar Kebbi ta ce ta dauki matakai na ceto sarkin da sauran mutanen. To sai dai a iya cewa kaddara ta riga fata, domin sarkin shi kadai ne ba a ceto da rayuwa ba. Mai baiwa gwamnatin jihar Kebbi shawara na musamman akan harkokin sadarwa da tsare-tsare Abdullahi Zuru ya ce sarkin ya hadu da ajalinsa a kokarin kubutar da su daga hannun barayin.
Kuma haka aka yi, aka yi musu kofar rago, aka tsaya, aka taso daga cikin gari kuma can inda karshen ƙasa kuma aka datse. To da suka fahimci cewa lalle babu mafita, to sai suka sako mutum takwas inna lillahi wa inna ilaihi, kuma mai girma sarkin Kenya da yake lokaci yayi, suka kashe shi kamar yadda aka samu cikakken bayani daga shi pasto wanda tare aka kama su. Ya ce a gaban shi aka kayar da sarki, aka yanka shi, da yake Allah ya lokaci aka ɗauko gawan sarkin Kenya. Su waɗannan da suka aka sako tun farko an kai su babban asibiti da ke garin Riba, nan General Hospital Riba, don a duba lafiyarsu. Ita kuma gawar za a kai ta nan nan wato General Hospital Riba kamin a kama shirye-shiryen da za a yi mishi jana'iza.
Ita kanta masarautar Kenya ta bakin makaman Kenya Muhammadu Namakuku ta tabbatar da rasuwar Basaraken.
Bayan jiya sojoji sun yi altabo da sun tarwasa su bai iya tafiya, to sai an tarwasa su shi ne suka biyo shi suka kama shi suka yanke. Da safe bayan an sa kai da dai sauransu sun bi suna dubi wayannan, kowa dai an gani shi da ne a ba gani ba. To sai wani yaro da biyo can shi gunja ɗin ya biyo ruhunansu, sai ya dawo ya gaya mana cewa ya gani shi kuma da ran shi. To a ce ya yi boye-boye ne, shi ne muka tana masu suka aka je can. To gawansu dai aka samu.
Yanzu haka dai jama'a na kan nuna alhini akan wannan rashin na sarkin Kenya Alhaji Isa daya, kamar yadda Farfesa Tukur Muhammad Baba ke nuna alhini tare da yankira ga mahukuntan Najeriya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shi masa rahama, Allah ya rahamshe shi. Irin wannan abin fa ya fara yaduwa. Kun kama sarki, an yi sarki yankan rago. Wato abin takaici ne, abin kazanta ne sosai. Sai dai kuma muna kira ga jami'an tsaro a san yadda aka dakile ta'addancin nan, in ba haka ba zai gurfanar da mu duka ƙasar nan.
Sarakuna dai kasancewar su iyayen al'umma, yanzu a iya cewa ayyukan ƴan bindiga suna karkata gunsu, kamar yadda ake iya gani a lokuta daban-daban. ƴan bindiga sun kai hari ga sarkin Fulani Bangoɗo, Allah ya tsirar da shi, kuma sun tare sarkin birnin Gwari, shi ma ya samu tsira. Sai sarkin Gombe na Sabon Birni wanda suka kashe, kuma yanzu sun kai samame a gidan sarkin Rafin Gora, ba su same shi a gida ba. Sai wannan sarkin na Kenya wanda suka kama kuma suka yi masa yankan rago. To ko me wannan ke nufi akan makomar sarakuna? Abdullahi Muhammad Zuru yana ganin cewa
sai kamata a tsaya a yi nazari mai zurfi ta hanyar da za a ceto al'umma. Tun da ka ga an wara da sarakuna, ba wanda ke da ganin cewa shi ya tsira.
Shi ma Farfesa Tukur Muhammad Baba yana mai ra'ayin cewa
na koya wa su jama'a yadda za su ɗauki wasu matakai na ba da bayani, da kuma in sun ba da bayani na a sarrafa wannan bayani a cikin sirri, a san yadda aka yi. Duk waɗannan abubuwa fa suna faruwa ne da bakin mutane na cikin gari.
Yanzu dai sarkin Kenya Alhaji Isa daya ya bar duniya tamkar yadda sarkin Gobir na Sabon Birni ya tafi cikin watan Agusta na wannan shekara. Yanzu kuma ba a san wani sarki ne ƴan bindiga ke hari ba a gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.